أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد إن هو مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا كار جدد غدير مغ الله سبحانه وتعالى ديجارا يور ميكام ونن يني ميتارون البركة إن الله دي وند يو يايدي دي دا 28 ga watan Rabi'ul Tsani watan hudu a musulunci yau hijira na shekara 1445 daidai da 12 ga watan 11 miladiya 2023 barkamu da kasancewa cikin wannan masallaci na mai tarun albarka wanda ke daura da gidan Alhaji Salami Nangi a nan unguwa ta Bubo Shango a fadar jihar Gombe domin ci gaba da darasi cikin littafin mu na Umdatul Ahkam min kalami kairil anam na babban malami Abdul Gani bin Abdul Wahid al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala wanda muke gabatarwa cikin wannan masallaci a dukkan yini da kuma lokaci irin wannan idan masu bibiya ba su manta ba a makon da ya gabata mun fara karatu cikin kitabu siyam littafin da ke magana game da azumi a shafin littafi na 39 kitabu siyam mun fara wannan darasi mun fara wannan babi kai a makon da ya gabata mun karanta hadisi ɗai wajen guda 5 a cikin babi zamu tashi hadisi mai namba ta 195 a littafin kuma hadisi mai namba ta 1, 2, 3, 4, 5 a babi kenan kitabu siyam shafin littafi na 39 kuma zamu tashi hadisi na ƙarshe a feji insha Allah an fahimta wannan kuma shine darasin mu na 26 daidai a cikin wannan littafi malai ke cewa an abi huraira radiyallahu an daga sahabi abu huraira Allah ta'ala ya kare yadda shi sunansa shine abdurrahman bin sakhar ad-dawsi shine full name na abu huraira radiyallahu an ana ce masa Abu Huraira domin kinaya a suna a shari'ance akwai abin da ake ce masa kinaya shine alkunya akwai kuma laƙabi kamar wani suna da zai zama popular name haka na mutum da kuma suna na shari'a an fahimta kowane laƙabi da kowane alkunya to wajibi ne a yi da abin da ya dace a shari'a kada ka sawa danka suna ko yarka suna sannan kuma ka bari wani sunan da bai dace bai mamaye wannan sura tabbas akwai alkunya a larabci kamar mutun ya sa sunan mahaifinsa ko sunan mahaifiyarsa ko sunan sirkinsa to alkunya ce ka boye sunan a ce baba ko abba ko dadi ko abin da ya kama da wannan wannan shine alkunya akwai kinaya kuma da za a yi wa mutum kinaya da wani abu sananne da yake yi ko a ce masa hafiz in hafizin qur'ani ne ko a ce masa qari'un in makaranci ne ko a ce masa tijarun in dan kasuwa ne ko dai wata kinaya makamantar wannan an fahimta sannan kuma akwai suna na haqiqa wanda aka sawa mutum kaman Abdullahi ko Abdurrahman ko Muhammad ko Ahmad da sauransu to dukkan abin da za a yi na kinaya ko alkunya to wajibi ne a yi da abin da ya dace a shari'a an fahimta to shi Abu Huraira kinaya ce shi an ce mutum ne mai son kuliya Allah ya kaddara mai son kuliya a rayuwarsa an ce iya da wata yar karamar kuliya ma har majalisin manzon Allah da ita yake zuwa shi ne lokacin da ya haza a bahir ra'ayi kai ka zama baban kuliya shi kenan daga nan wannan suran ya bi shi har manzon Allah ya tabbatar kuma ake faɗa masa an fahimta amma sunansa na yanka jimalan bahaushe ko sunansa Abdurrahman bin Sakhar ad-Dawsi wani ne cikakken sunansa ko da za a majara ba ma a ce kawo sunan Abu Hurairah cikakke to wannan za a kawo Abdurrahman bin Sakhar ad-Dawsi Allah ta'ala ya kare yadda shi kuma ya ku kowa a rawaito hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. In aka ce wani sahabi ne ya fi kowane sahabi rawaito hadisan manzon Allah, to wannan ne ya rawaito hadisi sama da 4000 da wani shi kadai a kansa, kuma abin mamaki ko shekara 3 bi da manzon Allah bayan Khaibar a shekara ta 8 zuwa ta 9 dabda fatahu Makka ya yi musulunta. Amma tun da ya musulunta da ya zo Madina bai bar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. An ce in kaga baya tare da manzon Allah to bacci ne rabas. An ce idan ma asuba ta kusa sai ya zo kofar gidan manzon Allah ya zauna. Manzon Allah iya bude kofar gida da shi zai fara. Idan sun taho masallacin asuba in kaga Abu Hurairah ya rabu da manzon Allah to gida shi. Tsawon wannan shekara biyu da 'yan watanni ya kasu. Kuma a bar kula shine a lokacin da manzon Allah dab da wafatinsa sallallahu alaihi wasallam, to shari'a ta fi cika a lokacin. Duk wani abu da shari'a take bukata manzon Allah zai faɗe shi. Sabanin baya lokacin da yake Makka akwai abubuwa da yawa da aka jirkinta su sai da aka zo Madina aka aiwatar da su. To dab da ajalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi hadisi da yawa. Shi kuma ya zo a lokacin da hadisi suka fi yawa. An fahimta? Kuma bai shagalta da komai ba. Ba ɗan kasuwa ba ne, ba ma'aikaci ba ne, ba manomi ba ne, ba abun da yake. Shi dai kawai zama abun manzon Allah ne yake sa sallallahu alaihi wasallam. Kuma akwai wani abu da ya ci riba da shi, ya ci nasara, ya zo ya kawo manzon Allah koken cewa in ya haddace abu nan da nan sai ya kubuce, idan ya haddace abu sai ya neme shi ya rasa. Sai manzon Allah ce kawo mayafin zai ma aidu. Abu Hurairah ya rawo ya nannado mayafinsa ya mika wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Makin Allah ya dauki wannan mayafi na Abu Hurairah ya masa addu'a, ya masa addu'a. Sai shiga mayafinka nan da ya karba linka a jikinsa ya lullubi jikin shi. Yace tun daga nan bai kara yin mantuwa ba har ya bar duniya. Bai taba mantuwa ba. Akwai lokacin da aka ce za a gwada shi. Ana ce Abu Hurairah shine kowa hadisi kaza kaza kaza. Kun san ita wannan hasada bayo aka bare ta. Ana ganin cewa wai ya zo kwanan nan ya zo bai fi shekara biyu ba a gun manzon Allah, amma ya fi kowa rawaito hadisai saboda ka sai amai jarabawa daga sai ne aka zo aka ce to ana so jarabawa da za a masa a ɗauka daga Juma'a ko daga Alhamis zuwa yau duk sallar da aka bayyana karatu to ya faɗi surar da manzon Allah ya karanta bayan Fatiha a ɗauka daga Juma'a Asabar Lahadi kwana uku a gaba ya fara kamar daga asubahin yau ya je la isha'in jiya magharibar jiya asubar jiya isha'in shekaran jiya magharibar shekaran jiya asubar shekaran jiya ya faɗa ya yi ribas baya zuwa kwana uku in dai haddasa da gaske ne manzon Allah bayan Fatiha wacce sura ya karanta a kowace raka'a da ya bayyana karatu. Ana ganewa? Yanzu kai a tambaye ka ce limaminka da asubar yau. Asubar yau ba kawai. Ba ta jiya ba, ba ta shekaran jiya ba. Bayan Fatiha raka'an farko wani sura ya karanta. Raka'a ta biyu wani sura ya karanta. Sai ga ana nema a fita daga masallacin ba a amsa tambayar ba. To amma an ce Abu Hurairah da ya ribas iya cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da asubar yau ya karanta Fatiha raka'ar farko sura kaza, raka'a biyu sura kaza. Yayi baya isha'in jiya manzon Allah raka'ar farko Fatiha da sura kaza, ta biyu Fatiha da sura kaza. An ce da yayi ba sai da kwana 40 ya fada musu. Kwana 40 ya riga sai da shi. Suka ce da Allah kai hakuri ya fi yayi sai yayi. Domin ya tasirunta da addu'a da manzon Allah ya masa. Sai tun da ya mai addu'a a wannan mai yafin ya lulluba jikinsa bai taba yin mantuwa. Radiyallahu anhu. Allah ya kare yadda da shi. Yake cewa kala Abu Hurairah yace bainama nahanu julusun inda annabi sallallahu alaihi wasallam, yace wata rana muna zaune tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, muna zaune kenan, iza jaa rajulun, sai wani mutum ya zo. Wannan kuma iya cikin ladabi na malaman hadisi, duk abin da wani sahabi yayi wanda abin akwai dan abu wanda kunya za ta shiga ko kima za ta dan rago kadan, to sai ga an saka yazo na zaba abu. An fahimta? Dukkan wani abu da ya zo kun ga hatta wanda yafi tsari a masallacin nan ma ba madu sunan sa a gari kwa bala a arabiyun ja a arabiyun aka ce a arabiyun wa wani yazo daga kauye ba madu sunan shi haka nan kun ga wannan abin da yi zamu karanta amma zaka ce rajulun didda sun sunan sa to wannan ladabi ne domin ba a son ka zamto haddasna na bayyana asirin dan uwanka amma inda duk abin da dan uwanka bisa kuskure ko bisa zamiyar kafa ta shedan to kai bai kamata a ji a bakin ka ba sai kai shiru wannan ladabin sahabbai amma inda duk abin da dan uwansu yayi sahabi in dai abin za a ga akwai dan zubar da kima ko wani abu makamancin wannan sai su boye sunan sa domin karma a san waye yi amma yanzu ne ma aiki ai ma shari ba ma kai abun ba kai dai ai goma ai kaza kaza ai kaza kaza to mu dinga koyon ladabin zama irin na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iz ja'ahu rajulun sai wani mutum yazo amma himta fa kala sai mutumin yace ya rasulullah halakatu yace ya ma'aikin Allah na halaka inji shi mutumin da yazo ya sawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabu huraira yake ce masa halakatu kala malaka sai manzo Allah ce me ki gare ka me ya halakar da kai me ya faru haka kala sai mutumin yace waqa'tu ala imra'ati wa ana sahi yace manzo Allah wallahi na kusanci iyali na kuma a cikin azumi kun ga sahabbai iyayen gaskiya kenan in yanzu ne zaka aikata kuma ka je kai kurmusu ka boye amma sahabi zai yi abu kuma zai faɗa wa manzon Allah realityin abin da manzon Allah shi dan ya fusge ni na je da ranar Allah na afkawa iyayina da azu wa fi riwayatin a wata riwayin asabtu ahli fi ramadan manzon Allah na je na zai kiwa iyali na cikin ramadan fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi rahama annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace hal tajidu laka raqaba tu'tiquha za a samu baiwa da zaka yanta an fahimta ka samu baiwa ka yanta to shikenan ka fanshi kanka ban gaban Allah wannan laifin da kai kamar shikenan ka goge shi ka samu baiwa ka yanta qala la sai ce wallahi manzon Allah ba inda baiwa an fahimta qala sai manzon Allah ya ce da shi fa hal tastati'u an tasuma shahrayn mutatabi'ain to zaka iya zuwa kai azumin wata biyu a jere ka fanshi kanka idan kai azumin wata biyu a jere shikenan kai kafarar laifin da kai an bayyana qala la sai wannan mutum yace wallahi manzon Allah ba zan iya azumin wata biyu a jere ba qala sai manzon Allah yace fa hal tajidu it'ama 60 miskina to zaka iya zuwa ka ciyar da miskinai guda 60 ka ci da miskini daya har guda 60 wanda in kai haka ka fanshi kanka kai kafara zulumin ka qala la sai manzon yace wallahi manzon Allah bani da abin da zan ci da miskinai guda 60 an fahimta qala fa sakata annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya shi ya bahi zabi daya biyu uku duk yace ba zai iya ba inda kai ne kace ta shiga banugo amma dake annabi rahama ne tsaya ku ji abin da yake da manzon Allah ya shi fa bainama nahnu ala zalika Abu Hurairah yace muna nan a zauna a haka manzon Allah yace zaka iya kaza sau uku yace a a ba zai iya ba sai manzon Allah ya shiru yace muna zauna a haka iz utiya annabi sallallahu alaihi wasallam bi arqi fihi tam sai aka zo da manzon Allah da wani buhu an gane ko buhu a cike da dibino na sadaka wal irqu al miktallu shine buhu dai wannan buhu da ake irin buhu rigiza din nan an fahimta buhun gahara aka zo da manzon Allah cike da dibino na zakka manzon Allah ga wani bawan Allah ya fidda zakka ya ci aka ana fahimta fakala sai manzon Allah ce aina sa'il ina wanda yazo yake tambayar hukuncin sa wanda zai kiwa iyalin sa da ranar da ramadan qala ana sai mutum ya ce manzon Allah gani qala sai manzon Allah ya ce khuz haza ka dauki wannan dibina fa tasaddaqa bihi ka je ka ci da miskinai 60 da shi an bayyana ka dau wannan dibinan ka je miskinai 60 ka ba su shikenan ka ban shi kanka faqala sai mutum yace a afkara minni ya rasulullah yace manzon Allah ne ku ina ganin duk garin Madina ba wanda yake da lokaci ba manzon Allah lalle kuma kam ya zo wasu yace hadisin mai matsala ke yace suka ce yace wallahi manzon Allah yanzu ni ina da bukata kuma dauka je biya wa ansa kuma wallahi din Madina ina ganin ba wanda yake da bukatar neman abinci a yanzu ya fada wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa wallahi ma baina labataiha yace wallahi ni ina ganin tsakanin dutsi kaza na bayan garin Madina da dutsi kaza na bayan garin Madina an gane ko turidu alharamain iya nufin haramin garin Madina ahlul baitul afqaru min ahli bait yace wallahi ba wani gida da yafi talauci kamar gida na manzo Allah a lokacin fadahikan nabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya kama da ni da kuke dariya ne shi ma haka manzo Allah yi an bayyana yace manzo Allah ce ga dibino kaje ka ciyar shikenan tunda baka da shi ga nasara ga ya samu kaje ka ciyar shikenan sai ce shi wallahi din Madina ba gidan da yafi gidansa bukata manzon Allah da ya dariya hatta bada an yabu sai ga fi kokin hakuran manzon Allah sun bayyana domin mutumin ya bashi dariya sun makala sannan sai manzon Allah ya ce to a dimu ahlak to kada ka zo ka ce da iyalan Allah shi kenan idan Allah ɗan uwa in ba shari'ar musulunci ba ina zaka samu hukunci in dai ba shari'ar musulunci ba ina zaka samu hukunci kai kaza bazan samu dama ba ni da iko kai kaza ba ni da iko kai kaza bazan iya ba sannan aka samu dibinon zakka aka bashi aka ce gashi nan yaje ya samu miskine ya ci da su yace wallahi manzon Allah ni ina ganin ba wanda yake da bukata a garin Madina ana fahimta sai manzon Allah ya ce kaje ka ci da gidan naka shike matsala ta wuce bil mu'mini ra'uhi manzon Allah game da masu imani mai tausayi ne mai jin kai ne azizun alaihi ma anitu harisun alaihi manzon Allah duk wani abu da yazo zai dami al'umma shi ma ya dami shi kullum manzon Allah iya kwadayin mu samu aljanna kullum yasa yace babu abin da zai kusata ku da aljanna face na muku bayani a kansa haka nan ba abin da zai kai ku wuta face na yi bayani a kansa an fahimta sannan kuma yace a ranar alkiyama manzon Allah sallallahu alaihi yana tsaye sai Allah ta'ala ya ce ka je kai shi kuma ce tan ma sai ka ji ka gamsu wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda a kullun al'umma su ci a gaban sa kullun har ma dab da ajalin sa abin da ke cewa ummati ya Allah al'ummata ya Allah al'ummata an fahimta sallallahu alaihi wasallam malik ya cewa al-hurra yani al-ard taraka baha hijaratun sauda yani wata kasa da abin nan dutsi haka mai baki ko yashi mai baki ya lullube wannan babu safi safar ghairi babi na gaba zai magana da game da azumi cikin tafiya da wani wannan as-sawmu fi safar kana cikin tafiya kuma ga ramadan yaya zakai wace dama shari'a ta baka hadisi ne dai a babin an Aisha radhiyallahu anha daga Aisha ummul mu'minin Allah ya kare da ita anna hamzata bin amr al-aslami Hamza bin Amr al-Aslami qala lin-nabi sallallahu alaihi wasallam ya fada ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace a asumu fi safar wannan dai alif din suna ce masa alful istifham kamar alama ce ta tambaya kamar a anta kai ne a anta fa'alta hadha bi alihatina a anta dayar ta alamar tambaya ce an fahimta to shi wancan sahabi yake tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace a asumu fi safar manzon Allah shin zan iya yin azumi cikin tafiya ga ramadanu kuma ga tafiya ta same ni to zan yi azumi duk da ina yanayin tafiya wa kana kathiru siyam shi kuma wancan sahabi mai yawan azumi iya yawan azumi hatta na nafila ma iya yawaita azumi faƙala sai manzon Allah ya ce dai in shi ita fasum wa in shi ita fafir idan ka so kai azumin ka idan ka so ka aje kaga an baka zabi ke idan ka so kai azumin ka a cikin tafiya ba mai hana ka in kuma ka so ka aje ba wanda zai shiga yi ne shine in shi ita fasum wa in shi ita fafir haka manzon Allah ya faɗa masa kuma ko yanzu ne ma zaka iya idan kana tafiya zaka iya aje azumi kai laifi ba sannan zaka iya yin azumin ka ba kai laifi ba an fahimci wannan hadisi na gaba an Anas bin Malik radiyallahu an daga sahabi Anas dan Malik Allah ta'ala ya kare da shi Anas dan Malik yake cewa qala kunna nusafiru ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Anas dan Malik yake cewa mun kasance muna tafiya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam falam ya'ibi sa'imu ala al-muftir wala al-muftir ala sa'i yace a cikin mu a tafiyar nan akwai wanda suke yin azumi akwai kuma wanda ba su azumi yace amma mai azumi ba zai aibanta wanda baya azumi ba haka nan wanda baya azumi ba zai aibanta mai azumi dogaro ga wancan hadisin na baya in shi ita fasum wa in shi ita ba sai yace to mun kasance muna tafiya in ji Anas akwai masu azumi a cikin mu akwai wanda ba sa yi da Ramadan kenan yace masu azumin ba za su dinga blaming da wanda ba sa azumi ba haka nan wanda ba sa azumin ba za su dinga zargin masu azumi ba wannan shine kuma shari'ar musulunci duk abin da shari'a ta bada zabi to in ka dau ɗaya daga cikin zabin to ba wanda zai ce ma dambi in dai karatu ake kuma ana dabbaka shari'a cikin karatu da ilimi an fahimta akwai abubuwa da yawa da sunna ta kawo su bisa tanwi'i ko kai wannan ko kai wannan ko kai wannan ko kai wannan ko kuma a ce mazala ahyanan yaf'alu kaza wa ahyanan yaf'alu kaza wani lokacin zai aikata wannan wani lokacin zai aikata wannan ana fahimta yanzu misali kamar sallama a sallah agalaf ruwaya mafi yawa manzon Allah ya ce sallama biyu yake assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah misali kuma an rawaito yayi daya assalamu alaikum yayi to dan me a yanzu mai sallama biyu zai aibanta mai sallama daya ko mai sallama daya zai aibanta mai sallama biyu tunda kowace kana da madogara manzon Allah yayi ni dan nayi sallama biyu me laifina kai dan kai sallama daya me laifinka ko in nayi sallama ɗaya mai laifina in kai sallama biyu mai laifinka har abin ya zama identity ga wansu kawai ni dan sallama ɗaya ne ni dan sallama biyu kaga wannan wani abu ya shigo ciki kenan amma ba ilimi ba wani abu ya shigo ciki ana fahimta ko ka dau azkar na sallah manzon Allah ya koyar mu 33 subhanallah walhamdulillah wallahu akbar haka nan ya ce mutum zai iya 25-5 haka nan akwai ruwayar in kana gaggawa kai 10-10 duk yayi duk yayi kowanne akwai madogarar hadisi ana fahimta to kaga yanda sahabbai suke karantar yanda sunna take a gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda hadisin farko ma'aikin Allah yace in ka so kai azumi in kuma ka so ka aji to ana yace wannan abin da manzon Allah ya faɗa mun dabbaka shi mu sahabbai domin tafiya ta kama mu da hijirar Ramadan a cikin mu akwai masu azumi a cikin mu akwai wanda ba su azumi amma ba daya da yake aibanta daya ko mai azumi ya ce kai ragon banza azumin ma ba za ka iya ba ko a mara azumi ya ce in dan a ce ma jarabi kake azumi ba wanda ya fada kowa dan Allah yake kowa ba ruwansa da abin da dan uwansa yake to wannan shine rayuwar sunna kuma shine rayuwar ilimi ana fahimta Anas dan Malik ya ce ba daya da yake aibanta daya a cikin mu ko mai azumi ya aibanta wanda baya azumi ko marar azumi aibata mai azumi amma yanzu wannan wa an abi darda daga sahabi abi darda radiyallahu an qali ki cewa kharajna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallama fi shahr ramadan wata rana mun fita tafiya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wata ramadan fi harri shadid yace a lokacin tsananin zafi tsananin rana da zafi kini harrin shadi ga azumi ga tafiya ga kuma tsarnin zafi hatta in kana ahaduna la yadha yadahu ala ra'sihi min shiddatil har. Yace har dai me yake daukan hannun sai dora aka iya karewa saboda rana. Hannu ake dauka mutun ya kare iya goshin sa ko iya kansa domin tsabaragin tsannin zafin rana. Inji Abi Darda Allah ya kare dadi shi. Ana tsannin zafi a lokacin. وما فينا صائم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عبد الله بن رواحه yace wallahi duk cikin wannan gayyatafin duk cikin mu ba mai azumi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Abdullah ibn Rawaha so biyu ne ko suke azumi amma duk sahabban nan ba wanda yake azumi domin ga tafiya ga zafirana ga kuma azumi duk suka aji azumi su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Abdullah ibn Rawaha su kare suke azumi ana fahimta to kun ga wannan iya nuna maka cewa ashe ka wahalar da kanka kana tafiya da azumi ga rana ga zafi ba wanda ya saka azumi sai ka aje kayanka ka sha ruwanka ka ci abincin ka bayan sallah ka raba wannan azumi shikenan an fahimta to wannan shine hadisi da ainihin Abi Darda yake faɗa Allah ya kare dadi shi hadisi na gaba daga Jabir bin Abdullah Allah ya kare dadi Jabir da shi da mahaifinsa Allah ya hada mu da su a gidan aljanna shi wannan Jabir din shine babansa ya rasu a yakin Uhud iya cikin shuhada a Uhud mahaifin Jabir sonsa Abdullah sai manzon Allah ya ga Jabir ya koma gifi ya ta kuka manzon Allah ya zo kansa ya ce Jabir mai baki ka me yasa ka kuka sai ce wallahi ya rasulullah baba na ya shahada an kashi mahaifina a yaki sai ce na ma albishir inji manzon Allah ya fara waje yace eh manzon Allah imin albishir yace duk waɗanda aka kashi a Uhud sama da sahabbai 70 ma madatan Qur'ani duk Allah ya karbi shahada su a Uhud yace ba wanda Allah subhanahu wataala yayi magana da shi baki da baki sai babanka manzon Allah ke fada waje biyo yace daga cikin irin maganar da babanka suka yi da Allah sai da Allah ya tambayi babanka yace akwai wani abu da kake bukata ne Allah na mashi ka isa biya ji dadin sabar Allah ne yake tambayar baban Jabir bayan ya mutu yace akwai wani abu rabuwa da kake bukata na ma sai ce Allah wallahi duk abin da kake wa mutum na daraja da baiwa kamin shi ka raya na musulmi na zauna tare da manzonka sallallahu alaihi wasallam nayi imani da shi nayi aiki da shi kuma na zo nayi mutuwa shahada Allah duk wani karanci ka bishi amma duk abin da yake sawa ba kuɗi ba mulki ba kuma wannan shi ne karamcin da yake faɗa Allah ya masa ya raya shi musulmi ya bar shi da manzon Allah ya yi imani da manzon Allah kuma ya zo mutuwa Allah ya bai arziki da mutuwa shahada yake Allah ba wani abu da zaka mun bayan mu sai ki ce amma inda wani abu ma Allah shine ina so akwai ɗan uwa na sahabbai da basu mutu ba suna nan da sauran rayuwarsu in ma da akwai abin da nake sha'awa Allah na alfarma ka bani dama ka maida ni duniya na ji na sanar da ɗan uwa na sahabbai irin darajar da ake samu idan an yi mutuwar shahada tuntuni na gani da ido na sai kuma na dana mutu domin sahabbai da son jiwon suke mutuwa ka duba fa ya mutu ba ya ga irin alkhairan da Allah ya aje wa shahidi yake so Allah ya bashi dama ya zai kwadaita da yan wasa sahabbai domin kowa ma ya buru mutuwar shahada ya sami irin wannan fannin amma a yanzu abu kadan ka samu na duniya baka so dan uwanka ya sani ba fa ka bashi ba ba fa ka raba biyu a'a ke sani ma baka so ya sani amma daga an yi maganar sahabbai da matsayin su yake da kai kana kan goma mutuwa fa yaje ga aljanna zai shiga ba domin son juna yace Allah ba an dama na jin sanar da sabbin uwana da basu mutu ba kowa yayi burin ya mutu wa shahada domin ni na ga abin da na gani sai Allah yace da shi ai nayi alƙawari duban da ya mutu ba zai koma duniya Allah yace nayi alƙawari na buga stamp in dare ya mutu ba zai koma duniya haka manzon Allah yake fadawa Jabir yanda Allah yayi da babansa an fahimta shi Jabir din nan kuma shine babansa da ya mutu ya bar mai kannai mata wajen guda 8 duk mata ne kuma aure da su kuma shi saurayi ne bai aure ba lokacin wata rana yazo gaban manzon Allah sai yake fada masa Jabir yayi aure yaga alama Jabir yayi aure sai manzon Allah ke tambaye sa Jabir cewa aure kai Jabir ce eh manzon Allah aure yace budurwarka aura ko bazaura sai ce manzon Allah bazaura na yace me yasa baka aure budurwa ba sai ce manzon Allah wallahi babana ya mutu ya bar mun ya bar mun kannai mata guda 8 duk ba wanda aka yi aure a cikin su idan na aure budurwa to sun zama guda 9 kenan amma na aure bazaura domin ta taimaki ni wajen tarbiyyantar da su an fahimta kaga aure na manufa kenan aure mai manufa kenan aure mai manufa ya hana kansa in ma budurwa yake sha'awa yake aura ya aure bazaura domin a taimaki rayuwar ƴan uwansa an fahimci wannan to wannan dishi ne irin da'abin sahabbai da suke kokarin nuna wa duniya cewa su fa a dinke suke damuwa dan uwansu da musu ci alkhairin da ya samu dan uwansu alkhairin su ne shi yasa suka mutu suka bar duniya ana taibar su kuma domin zuciyarsu a cike da san juna take kuma kai ma yanzu idan kana so ka ci nasara a rayuwarka kai kokarin tsarkake zuciyarka akan kowa wannan iya cikin sirrin ci gaban rayuwa a ce zuciyarka fes take game da kowa baka kullace kowa a rayuwarka ba to wallahi matakin ci gaban rayuwa ne amma duk mutumin da yake kullatar mutane a ransa kuma domin munan kudiri wallahi ba yanda za a yi game kewa duniya ba zai akwai wani sahabi shi ma wata rana manzon Allah iya zaune da su Abdullahi ibn Amr ibn al-As sai manzon Allah ke cewa yanzu nan dan aljanna zai shigo kalmar da manzon Allah ya faɗa kenan sallallahu alaihi wasallam suna zaune ko sai wani mutumi sai shi wannan sahabi Abdullahi ibn Amr ibn al-As ya kora masa ido ya kare mai kallo da ya gan shi shikenan an sake wa an su kwalaki sai ma'aikin Allah ya sake maimaita wannan kalma yace yanzu nan za ku ga dan aljanna ya shigo kai Abdullahi tsaya Abdullahi ibn Amr ibn al-As yace baya ga wa zai shigo kai ga wannan mutumin da ya shigo wanda ya shigo a kwanaki shine saki shigo a yanzu kai da akai sau uku da shi to Abdullahi ibn Amr ibn al-As yace wallahi mutumin nan sai na bihi na ji har gidansa na ga me yake aikatawa tunda har manzon Allah yace dan aljanna ne har sau uku to akwai labari ana fahimta Abdullahi bin Amr ibn al-As yabi wannan mutumin yace na kawo ma bakunta yake amara balali sanda so sanda so ya sauke shi yayi komai ya zauna yaga kwana daya biyu bai ga wani abu sabo da wancan mutumin yake yi ba ba kwana yake iya sallah ba ba kullun karatun qur'ani yake ba sai dai ce kai wane ni fa zuwa da ni gidanka da biyu ne sau uku manzon Allah iya cewa dan aljanna zai shigo kuma wallahi kai ne kake shigo da Allah mai surun ne me take yi har Allah ya tsinkayar da manzon sa kai dan aljanna ne sai to shi dai kaga ba kwana yake ke sallah ba azumi ma na nafila sai jiba jiba yake amma yace shi wallahi daga cikin irin abin da ya san iyayi bai taba kwana da wani a zuciyarsa bai taba kullatar wani ya kwanda shi a zuciyarsa yace duk abin da muka yi da kai a waje to wallahi ina shigowa gida na manta ana fahimta yace hasali ma akwai lokacin da idan zan fita daga gida sai na ce Allah gahi zan fita dukkan wanda ya mun ba daidai ba Allah tun kafin ya mun ba daidai ba na yafe masa ana fahimta binnan tuba yake yi ma kafin amai ya yafe Allah gashi da safi misali zan fito daga gida daga yanzu har na dawo Allah duk wanda zai mun wani abu ma Allah na yafe masa kafin ya mun to sai manzon Allah yake cewa tsarkin zuciyarsa sai Allah ya tsinkaye da manzon Allah wannan mutumin aljanna so daga tsarkin zuciya iya sa mutum ya samu riba a duniya da lahira iya san Allah ya yafe ma ya baka aljanna kuma yana sa Allah ta'ala ya taimake ka tun kana rai ni kokarin tsarkake zuciyar mu ya sa ma'aikin Allah yake cewa ala inna fil jasadi mudga a jiki akwai wata tsoka idan tsokan nan ta gyaru duk jiki ya gyaru idan tsokan nan ta bace duk jiki ya bace an gane ko ala wahiyal qalba sai manzo Allah ya ce wannan tsoka ita ce zuciya wannan tsoka ita ce zuciya ana fahimta saboda kuma yi kokarin gyara zukatun yayin uwa yasa manzon Allah da kansa yake cewa Allahumma ya man sabbitul qulubi sabbit qalbi ala dini ya man sarifal qulubi sarif qalbi ala ba'ati manzon Allah da kansa yake addu'a game da zuciyarsa an fahimci wannan Allah ya tsarkake mana zukatun daga cikin abin da yake tsarkake zuciya akwai karatun alqur'ani zamto ka bawa kanka sani kullun sai ka karanta alqur'ani iya adadin iya kokarin ka to wani iya tsarkake zuciya daga cikin kokarin tsarkake zuciyar ka ka sawa kanka cewa duk abin da Allah ya baka na farala zaka biya wani a ciki Allah ya baka naira 10,000 to kace akwai naira 10,000 da zaka yi sadaka da ita Allah ya baka naira 10,000 kace zan dau naira 100 na yi sadaka in dai kana wannan to Allah zai wanke ma zuciyar ka daga hasara in dai kana kokarin daukan abin da Allah ka tsunkura ka bawa wani to Allah ta'ala sai ya tsarkake ma zuciyarka dan fahimci wannan da yawan istighfari iya tsarkake zuciya da kuma tahi cikin dare duk mutumin da zai tahi cikin dare yin ibada da yi sai Allah to za a wanke mai zuciyarsa da gariya ba yanda za a yi yayi abu dan ayi ba masa ba zai yi ba an fahimci wannan da dai abubuwa da yawa sauran kuma sai kun kawo sadaka zan fara yawa aina ba ku alƙawari ko yawa to shikenan Abu Hurairah Allah ya kare dare shi yake cewa kai Abi Darda ko Jabir yawa Jabir bin Abdullah Allah ya kare dare shi yake cewa mun kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma kana rasul sallallahu alaihi wasallam fi safar mun kasance tare da manzon Allah cikin tafiya fara'a zihaman wa rajulan qad zalla alai yace a lokacin muka yi ga cikin wani ne zafi ne zihab zafi da yanayin gumi wa rajulan da wani mutum qad zalla alaihi yayi kokarin daukan wani abu yayi inuwa wa kansa fa kala ma haza sai manzo Allah ce wancan kuma waye me haka yayi lulluba a kansa me wannan qalu suka ce sa'imun sai suka ce manzo Allah yazimi yake yi da yana har rana ta mai yawa ya lulluba kansa da wani abu qala sai manzo Allah ce laysa minal birri as-sawfi sab yace baya daga cikin nagarta da bin Allah ka wahalar da kanka wajen azumi a cikin tafiya ka sauke mana ai ba dole ba laysal birru as-sawfi sab ba biyayya ga Allah bace ka takura wa kanka wai sai kai azumi a cikin tafiya in kaga zaka takura zaka masu to ka aje azumi shikenan an fahimci wannan wa fi lafzin li muslim wani lafzin ne imam muslim alaikum bi rukhsati llah allati rakhasa lakum manzo Allah ke cewa ku karbi saukin Allah da wanduwa saukin da Allah ya mu an gane ko alaikum kamar ism fi'il amr kamar ga kunan ku karbi saukin da Allah ya mu ku karbi saukin Allah allati rakhasa lakum wanda ya sauka ga ku sauki shine yace ku ajiye azumi a tafiya ku karbi wannan sauki yace ku yi kasoro cikin tafiya azhar ku yi hudu la'asar ku yi hudu isha ku yi hudu ku karbi wannan sauki ka hade azhar da la'asar ka hade magriba da isha ku karbi wannan sauki an fahimta wannan duka sauki ne Allah ya kawo mana yace ku karba in Allah ya muku sauki ku karbe shi an fahimta alaikum bi rukhsati llah allati rakhasalakum haka manzon Allah yace sallallahu alaihi wasallam hadisi mai namba ta 201 an Anas bin Malik radiyallahu an Anas dan Malik Allah ya kare da shi ce kunna ma'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fi safrin mun kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna tafiya cikin azumi ramadan kenan fa minna sa'im wa minna al-mufṭir ana da ce a cikin mu akwai masu azumi a cikin mu kuma akwai wanda ba su azumi an fahimta a gamayyar sahabban da suka yi tafiya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin su akwai wa'ansu suna azumi wa'ansu kuma ba su azumi qala sai yace fa nazalna manzilan fi yawmin harin ana zace sai muka sauka a wani masauki a wani yini mai ranar gaske akwai zafin rana a wannan yini wa aksaru nadhilalan yawancin mu duk mun inuwa mun samu abin da ya lulube kan domin tsarinin zafi an fahimta sahibul kisa mai riga sai lulube kansa mai gari ya jawo mai waye kawo kowa iya kokarin lulube kansa faminna man yanki ash-shamsi biyadihi, daga cikin akwai mai kare rana da hannunsa, ba abin da zai liba kansa ba, eh sa rana yake hannu yana kokarin kare rana. Qala fasakata saw, dewa mu sun aji azumi, dewa ba su azumi. Wa kamal mufṭiruna, ko kuma fasakata saw, fasakata saw sai azumi ya kada wa azumi, ga azumi, ga tsannin zafi rana, ga tafiya, wa an su duk suka kwanta suka kasu tashi. Wa kala lil mufṭiruna fa darabu al an al abniya wa saqu ar rikab, su waɗannan wanda ba su azumi su ne mufṭirun, wanda ba su dau azumi ko sun ajiye, he suka tahi da gaggawa suka je suka dinga ebo ruwa, an gane ko, wa saqu ar rikab, suna shayar da wannan kwantatin da azumin ya kwantar da su, wani ma iyalin bai limbe kamar zai mutu, sai ya je ebo ruwa ta ci ya daga a bashi. Faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai manzon Allah ya ce, zahabal mufṭiruna liyawm bil ajr, yau wanda ba su azumi sun kwashe lada, an gane ko, zahabal mufṭiruna liyawm bil ajr, yace masu wanda ba su azumi yau sun kwashe lada, tunda ku masu azumin kun kasa ruwa mai hanjan dan kuwan bako, wadanda suka muku hidima sun kwashe ladan sun bar ku haka. Kaga duk wannan iyan nuna mana kan cewa in har Allah ya ma sauki, karbi saukin ka, ba burgewa bace ba gwaninta bace, karbi saukin da Allah ya ma. An fahimci wannan hadisi na gaba daga Aisha ummul mu'minin, Allah ya kare yadda da ita, qala take cewa, kana yakunu alayya saw, ya kasance akwai azumi a kaina, ma'ana ana bi na azumi kenan, ana abina azumi fi ramadan, azumin ramadan, fama astati'u an aqda illa fi sha'ban, yace wani lokacin bana samun damar rama wannan azumin sai a watan sha'ban. Wanne ne watan sha'ban? Yau watan takwas wani daga shi sai ramadan ko, yauwa, to na Aisha take cewa wata rana ana bina azumi bazan kasance na rama wannan azumin ba har sai dab da ramadan, har sai sha'ban ya zo, wani daga shi sai ramadan, ne na rama a wannan lokaci. An fahimta? To wannan hadisi shi ne wa'an suke kafa hujja da shi cewa ana binka azumin ramadan kuma ga sita shawwal. An fahimta? Masu istidlali da wannan hadisin suke cewa to za ka iya yin sita shawwal din ka ajiye ramuwa sai ka gama sita shawwal, domin ita ramuwar ramadan ba ta da iyaka har sai an ji sha'aba. An fahimta? Wa'ansu kuma suka ce a'a, shi azumin sita shawwal kamar wata nafila ce, neman falala ne, in ba ka yi ba Allah ba zai tambaye ka, amma an kai kuma za ka samu lada, za ka samu daraja, amma ramadan in ba ka yi ba sai Allah ya tambaye ka, tunda na wajibi ne. Wa'ansu malaman sun ƙarfafa maganar a rama na ramuwar kafin sita shawwal. Wa'ansu kuma sun ce dogaro ga wannan hadisi na Aisha ba ta ramu azumin da haita jahar sha'ban, suka ce to kai ma za ka iya jinkin ta ramuwar har sai ka yi sita shawwal ko abin da ya kama da wannan. An fahimci wannan? Wanda malamai sun samu ƙarawa juna ilimi a wannan. Hadisi na gaba ne daga Aisha, Allah ya kare da ita, anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, man mata wa alaihi siyamun sama anhu waliyu, man mata duk wanda ya mutu, wa alaihi siyamun kuma ana bin sa azumi, ya mutu amma da bashin azumi a kansa, to manzon Allah ya ce sama anhu waliyu, sai ɗaya daga cikin magadansa sai ya rama masa wannan azumi. An bayyanta? To wani azumi yake nufi? Ramadan? Gaskiya malamai sun ce ba ramadan ake, sun ce azumi na bakanci ne, kamar mahaifinka ya ce har in Allah ya nuna min abu kaza, to na yi alƙawarin zan yi azumi uku, ko na yi alƙawarin zan yi azumi bakwai, kuma Allah ya tabbatar mai da abin ya rasu bai wannan azumi ba, to dole sai a rama masa wannan azumi. An fahimta? Wannan gaskiya shine magana da malamai suka karfafawa. Amma ramadan sun ce sai dai in shi mamacin yayi wasiya ya ce to ga azumi na muna har in ban yi ba to amun azumin na to in dai yayi wasiya za a yi masa in kuma bai yi wasiya ba zai ce ba za a yi masa an fahimta to wannan shine karin bayani da malamai suka yi a gaba sama anhu wali wa akhrajahu abu daud wa qala hadha fi nazm gani ko wa qala hadha fi me ba ka kalli tafin ne wa qala hadha fi me bin nazr ba ka ce kin abu daud ya fito da hadisin wa qala ce hadha fi nazr wannan azumin na bakanci ne an fahimta ini annadhu khassa ake bacci azumin bakanci ne ake bacci wa huwa fi qawli ahmad bin hanbal radiyallahu anhu kuma wannan shine magana ta imamu ahmad bin hanbal Allah ya kare da shi an fahimta hadisi na gaba an abdullah bin abbas radiyallahu anhu daga sahabi abdullah dan abbas Allah ya kare da shi kale yace ja'a rajulun ila annabiy sallallahu alaihi wasallam fa kala wani mutun yazo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullah ya ma'aikin Allah inna ummi matat yace mahaifiyata ta rasu amma wa alaiha sumu shahrin akanta akwai azumi na wata guda af aqdihi anha manzon Allah shin zan iya rama mata ana ganewa ana bin mahaifiyarsa azumi yake tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace zan iya rama mata ya rasulullah qala fa qala sai manzon Allah yace law kana ala ummika dainun yanzu a ce ana binka mahaifiyarka bashi na wani kuɗi a kunta qadiyahu anha zaka biya mata wannan bashi qala na'am yace eh manzon Allah zan biya mata qala sai manzon Allah yace fa dainul lahi ahqu an yuqda to bashin Allah shi ne ya fi cancanta a biya shi ana fahimta bashin Allah shi ya fi cancanta a biya indai har in ka san ana bin yatimar ka wata kuɗi zaka je ka biya to sai manzon Allah ya ce masa to bashin Allah shi ne ya fi cancanta a biya shi wa fi riwayatin a wata riwayar ja'at imra'a wata mace ta zo ila annabi sallallahu alaihi wasallam wajen annabi rahma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam fa qalat tati ya rasulullah ya ma'aikin allah inna ummi matat mahaifiyata ta rasu wa alaiha sawm nadrin amma akanta akwai azumin bakanci tace in allah ya mata abu kaza za ta yi azumi kaza ko in idan ta yuna mata abu kaza za ta yi abu kaza shine bakanci kamar ka ce a wannan shekara in Allah ya kai ni Makka na dawo to sai na azumi uku na godiya ga Allah misali to har in Allah ya kai ka Makka da sai kai azumi uku ko kuma zan yi azumi bakwai sai kai wannan bakwai shine somu nazirin kuma har in ka furta wa iyalanka suka ji ko makusantanka suka ji ko ba kai wannan azumin ba kamar to sai an mashi ana fahimta ko ka ce inda ci jarabawa kaza ko in na samu admission zan yi kaza ko in na samu aiki zan yi kaza ko wannan budurwar da nake da ma har an bani ta dai aure zan yi azumi kaza misali wannan shine somu nadri wanda dole ne sai ka yi shi ko kuma in ka mutu ma iyalanka sai ma shi to ita a wata riwayar matar tace mahaifiyarta azumin bakanci ne akanta wa alaiha somu nadri afa asumu anha manzon Allah shin zan iya azumtar wannan zan iya mata wannan azumi qala sai manzon Allah yace afara'aiti law kana ala ummiki dairun ki bani labari yanzu a ce mahaifiyarki akwai bashin kuɗi akanta fa qadaitihi zaki biya wannan bashin akana tu'addi zalika anha zaki dau wannan bashin ki sauke mata da kanta qafa qala na'am tace manzon Allah zan yi mana to qala sai manzon Allah yace fasumi an ummiki ki je ki wannan azumin a madadin mahaifiyarki an fahimta hadisi na gaba daga sahal bin sa'd as-sa'idi radiyallahu anhu daga sahal bin sa'd as-sa'idi Allah ya kare da shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yazalu an-nasu bi khairin ma ajjalu al-fitra wa akkaru as-suhura manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mutane ba za su gushi akan alkhairi ba mutane ba za su gushi akan alkhairi ba ma ajjalul fitra matakar suna gaggauta bude bakin su an gane ko ayi bude baki da wuri ana tabbatar rana ta fada ayi bude baki kafin ayi masallan magriba in dai ka dau wannan sannan kuma da jirkin ta sahur ba kai sahur da wuri ba ko a farkon dare a kai shi dab da ketuwan alfijir in dai al'adar ka haka inji manzon Allah to ba za ka gushi akan alkhairi kullun kana tare da alkhairi gaggauta bude baki ko da dibino ne da ruwa kai kokarin bude baki kafin ayi magriba sannan kuma kai sahur dab da ketuwan alfijir in dai ka rike wannan sunnoni to manzon Allah ce ba za ka taba rubuwa da alkhairi ba an gane ko ba za ka taba ruwa da dabuwa da dibewa da alkhairi ba la yazalun nasu bi khairi mutane ba za su gushe kan alkhairi ba matakan suna gaggauta bude baki kuma suna me suna jirkin ta sawa an fahimta ba burgiwa bane ce ai wannan ko sahur ma baya yi shi ko kuma baya bude baki masa yayi sallar asham duk ba burgiwa bane wannan ba burgiwa bane ana tabbatar da rana ta fada ai bude bakin ka sahur dinka kuma ka jirkin ta dab da ke tawon alfijir ka gama kenan in dai ka rike wannan sunna to manzo Allah ce ba za ka rubu da alkhairi ba sallallahu alaihi wasallam hadisi na gaba daga Umar ibn al-Khattab radiyallahu an daga Umar ibn al-Khattab Allah ya kare da shi kale yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza aqbala al-laylu min hauna wa adbara an-naharu min hauna wa gharabat ash-shamsu faqad aftara as-sa'i manzon Allah yake cewa idan dare ya fuskanto daga nan an gane ko kuma yi ne ya juya baya daga nan ana ganewa kuma wa gharabat ash-shams aka nemi rana kwallon rana aka rasa ka daga ido inda rana take fado kwallon rana yayi kasa bawo to shikenan abu tsara sai ni azumi yayi bude bakin sa kaga iya nuna ma immediately ana so har inda ka tabbata rana ta fada shi kuma akwai alamu da yawa da ake gane rana ta fada ba su da gogo ba daga cikin alamu har in garin da gajimare kaga gajimare yayi ja a sama to alama ce rana ta fada an gane ko ka ganshi yayi ja a sama a yayi ja to alama rana ta fada akwai alamu da yawa da ake gane rana ta fada kuna fahimta yawa kar ayar line da agogo ko kullun ana wannan ana jiran sai ladan ya kira sannan ka tabbatar akwai yanda kake gane rana ta fara a shari'anci ko ladan ya kira sallah ko bai bane ka tabbatar kai bude baki an fahimta shi ma ladanin ana so kafin ya kira sallah ya bude baki kafin ya kira sallah ka ji su wannan shine sunna kuma haka sahabbai su yi to manzon Allah da ya nuna kan cewa har in dare ya fuskanto yini ya juya baya sannan kuma rana aka daina ganin ta shikenan magana ta gani aftara sa'i azumi ya kare ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine hadisin Umar ibn Khattab Allah ta'ala ya kare da shi hadisi na gaba daga Abdullah ibn Umar Allah ta'ala ya kare da shi Abdullah dan Umar yake cewa qala naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an al-wisal manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani game da tazarcin azumi yine wisal mutum a ce ba zai bude baki ba ko ba zai sahur ba ya wuce to manzon Allah yayi hani game da wannan fa qalu ya rasulullah kai sabai suka ce ya ma'aikin Allah innaka tuwasilu ai kai kana yi manzon Allah mu ka hane mu yi tazarcin azumi amma kai kana yi qala sai manzon Allah ya ce inni lastu ka hayatikum ni fa tsari na ba irin naku bane ba yanayi na da tsari na inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake fada wa sabai ba irin naku bane ba irin naku bane ba shi kai ba shi yake cewa inni at'amu wa usqi ko ut'ima wa usqiya cewa ni ana ci da ni ana sha da ni haka manzon Allah ke fada musu ni Allah iya ci da ni iya sha da ni ba ku sani ba Allah iya ciyar da ni kuma Allah iya shayar da ni kun ga ashe manzon Allah in kun ga iya wasalun azumi to akwai lokacin da Allah ta'ala ke ci da shi akwai lokacin da Allah ta'ala ke sha da shi ba ku sani ba hadisi na gaba daga Abdullahi bin Umar radiyallahu an Abdullahi dan Umar yake cewa qala manzon Allah na har Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko shine ko kuna karanta shi ko yawa lasu kai atikum ko inni utima wa usqiya rawahu abu aw abu hurairah wa aisha wa anas bin malik radiyallahu an da abu hurairah da na aisha sun rawaito da wannan hadisi Allah ya kare yadda da su hadisi na karshe a babu wa li muslim daga imamu muslim an abi sa'id al-khudri daga abu sa'id al-khudri Allah ya kare yadda da shi fa ayyukum arada an yuwasil faliwasil ila sa manzon Allah yake cewa duk wanda yake sama yayin tazarcin azumi to shikenan ya kai iya lokacin sahur an gane ko ya kai iya lokacin sahur to me ma me ma bun dora kai wannan tun daga alkhairi kada ne maka tsallake shi an ce ba za a goshi akan alkhairi ba mutum kana gaggauta goda baki to amma ma aikin Allah ce in ma dai dole sai kai to shikenan ka dau azumi in lokacin mu da baki ka kai ka ki amma lokacin sahur kuma ka ci abinci wallahu ta'ala ina ga za mu samu matsaya ne insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu ladarsa abinda ne kuskure kuma Allah ta'ala ya dauke mu da kansa Allah ta'ala ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta Allah ta'ala ya nuna mana kuskure mu ya ba mu ikon gyarawa muna roƙon Allah ta'ala ya taimake mu ya ga cin al'amuran mu Allah ta'ala ya sa mu lafiya mu kuma lafiya Allah ta'ala ka ji kan mahaifin mu ka sa aljanna ci kuma su da mu da zuriyar mu Allah ta'ala ka shirye da mu tafarki madaici Allah ta'ala muna roƙonka alkhairin duniya da lahira. Allah ta'ala muna neman tsarinka daga sharrin duniya da lahira. Allah ta'ala muna roƙonka marasa lafiyar ka ba su lafiya. A gida ko asibiti Allah ka ba su lafiya. Muna ƙara roƙonka ya Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya a wannan ƙasa ta mu da sauran ƙasashen musulmai ya Allah. Allah halin da ake ciki na tsadar rayuwa Allah ka mana sauki da gare ka. Allah ta'ala kai ya ba wannan musibar ruwan sanyi. Allah dukkan wani mai tanajin sanya al'umma cikin bala'i da musiba Allah karka bashi dama Allah duk abin da yake tinkawo da shi Allah ka raba shi da shi Allah wanda suke tanajin tsadar abinci sun fara siyasa na boyewa Allah kai mana maganin su ya Allah Allah ka rukuzo da dadar abinci ta yau kasa ya rabbal alamin duk wanda yayi wannan niyyar Allah karka bashi abin da yake nema Allah karka bashi abin da yake nema ya Allah Allah ka nuna dabararsa faduwarsa ce ya Allah Allah ka nuna masa wayansa faduwarsa ce ya Allah Allah ka mana sauki da rahama da gare ka Allah ta'ala ka taimake umma a Palestine Allah ka dafa musu Allah ka taimake su Allah ka karfafe su yahudawa da suke zalunta su Allah ka mana maganin su ya Allah Allah ka dora musu musiba da bala'i Allah ta'ala muna roƙon ka samu lafiya mu gama lafiya dukkan bukatun mu na alkhairi Allah ka biya mana dukkan wanda yazo wannan majalisi Allah ka mai da kowa gida lafiya Allah ta'ala bukatun mu wanda muka sa a gaba a gare ka Allah ka cimma mana su abin da ya doso mu na shari kuma Allah ta'ala ka fare mu muna addu'a ga wanda ya asasa wannan masallaci Allah ya saka mai da alkhairi Allah ta'ala ya karba ayyukansa na alkhairi Allah ka dukkan wani abu da ya sa gaba na alkhairi Allah ka cimma masa shi dukkan kuma wani abu da yake tsoro Allah ka amintar da mu da shi gaba daya Allah kara masa albarka a cikin neman sa da samun sa Allah ka bai tsoro da kariya da mu gaba daya rabbul alamin Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita wa rahimta wa barakta ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima fil alamin innaka Hamidum Majid akwai dan uwanmu Malam Isa yayi tafiya mana roƙon Allah ta'ala ya dade shi lafiya ya bashi nasara a cikin wannan tafiya ya sa yi lafiya ya dai samu iyalansa cikin lafiya dukkan yan uwan mu da suke da wannan niyya ta tafiya ko sun yi ko za su yi Allah ta'ala ya mai da kowa gidansa lafiya Allah ya samu cikin masu albarka da inda muke rabbul alamin Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh